Majalisar Koli ta addinin Islama ta Jamhuriyar Niger ce ta bada sanarwa a cikin daren jiya na ganin watan azumin Ramadan na wannan shekara, inda ɗaya daga cikin membobin hukumar ke cewa
Majalisar Musulunci ta Niger tana sanar da al'umma ta musulmi da Niger cewa an ga watan Ramadan a garuruwa kamar haka. A cikin jiha Zandar an ga wata a Taskar, an gansa a Kano, an gansa a Lagos. Haka kuma a cikin jiha Jifa an ganshi a Ramadi, a cikin jiha Tawa an ganshi a Libi cikin Madawa, haka kuma a cikin jiha Maradi an ganshi a Gadi a cikin Madawun fa da Maradi. Don haka majalisa malamai ta Niger tana isar ma al'umman Niger da cewa gobe rana Asabar da isar da barkata ga al'umman musulmi da yi musu fatan azumi mai albarka.
Suma hukumomin kasar ta bakin shugaban gwamnati Birjira Fini Prime Minister sun yi kira ga musulmin kasar da su yi amfani da wannan damar ta zagayowar wata azumin Ramadan domin addu'o'i saboda zaman lafiya da dawama a jamhuriyar ta Niger.
Je vous invite à multiplier les bonnes œuvres, mais aussi et surtout à prier pour notre pays, à prier pour la paix, pour la stabilité et la sécurité.
A nasa bangaren malam Jihadi, ɗaya daga cikin malaman addinin Islama, ya bayyana muna irin falalar da ke cikin watan azumin Ramadan.
Dukan ibada wanda dan Annabi Adam ya aikata tashi ce, shi dan Adam tashi ce. Yani abinda ake nufi anan, dukan aiki wanda ka aikata na ibada, to akwai abin da anka ce maka, an shaida maka ga fili, anka ce ga abin da aka saka maka ka daga 1 har zuwa 10, har zuwa 700, har zuwa 1700. Amma shi azumin watan Ramadan Allah ya boye sakamakon da zai ba mai azumi. Sai ga kaga Ubangiji Allah ya ce ga sakamakon azumi wanda kai saboda ni.
Ana su bangaren an kasuwa na cewa farashi bai sama ba sosai, sai dai waɗansu kayayyakin ba samu su yanzu haka a cikin kasuwanni, inji ɗaya daga cikin an kasuwa mai suna Malam Tasi'u.
Duk da yanda yanayin kaya yake farashin bai sama kwarai ba, saura dai kayayyakin dai abban mu samu yanda muna so ba. Don saboda azumi yazo ka gani wasu kayayyaki muna so mu samu da dama da su ma masu sayayya ko wanzu ya samu irin wanda yake so. Kamar sauran kayayyaki irin su tirita sauran da sauran su madara su sauran su dai akwai kayayyakin da gaskiya yanzu babu su garin. Abinda muke jira da manyan 'yan kasuwa su niyya su kawo mana kaya mu ma mu ɗauka mu kai ma kiliyankin mu wanda suna sai kowa ya samu nashi rabo.
Jama'ar kasar ta Niger na ci gaba da nuna kyakkyawan fata game da zagayowar watan azumin na Ramadan na wannan shekara, musoma da Hajiya Ai.
Da muka gani ta wanga wata lami lahiya, Allah gwada mana ladewar shi lami lahiya. Alherin da ake kai shi Allah ya ba mu shi, zaman da ake kuma Allah ya kabe mana ita. Da ba mu lahiya da abin da lahiya ka bida.
Kage mamma. Azumi Ubangiji Allah da Allah gwada mana hitar watan, Allah shi gwada mana ladewar shi lahiya.
Sunana Ibrahima. To kuma wannan abin sai ya ce maka abu ne wanda rana ce da muke jira a cikin wanga wata. Kuma Ubangiji Allah muna roƙo yadda mun ka ga wannan wata, Allah ya sa mu gama shi lafiya.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.